More music at houseofsongs.com.
Gaskiya ita ce ado in ka bita a sanno ka tsallake sara duniya wani kurkuku ya ilahu tsare mu da shuka bambar ma kar ka damu da duniya inde uwa da uba basu yi turba ba zan ba maki ba don na ga mutum uku na da kwangulma sakin kunu dan adam ka kan fatiya da zakaiya sun tuwa ba sata ba rayuwa aro aka ba mu nan duniya kyakkyawar tarbiya da kawaiti da mata sai da alkunya hagushewar hankali an biyo gafiya jiya ta shige burma arziki kuma kai karaba ka ba kowa rana baiwar ka ce in ta danno hannu ba ya karewa amfanin hankali girma da barin hali shirin wawa karkarin gome dan adam roki mai doka yayi maka hauni ga dama gulma ba alkairi ba ke ne bibi aikin ya dabar nane birjirewa ilimi bautatawa sarai ai kazanta ne gulma ta da husumaya a tsakanin al'umma halin wane wanda ba laifinsa ba jama'a mu fahimce da fin cikin gulma gashi balidi kan saba komai nabiyo maketati sakarai mugunta tafi mar komai na uku munafiki hasada da zunde zaiwa komai Allah ka harune rabbana ka tsare mu da dan da kongulma
Mama
da sharrukan su yafi matijiya sara asalin mai arziki wanda yayi laifi ya aminta yayi gyara gaskiya ita ke ado in ka bita a sanno ka tsallake sara duniya wani kurkuku ya ilahu tsare mu da shukaban barma cikin matanka ne in ka dau maganar wata kai wa ba ita ba kayuwa shaydan guri kayu gulma da shan fitnar dabari ba magana ta je gaba ta dawo kunnan wagasun arwa karshen kukutar watsi ba gida da iyali don sharin gulma in ka bita a sanno ka tsallake sara duniya wani kurkuku ya ilahu tsare mu da shukaban barma
more music at housesongs.com